shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bude wani taron kwanaki uku a garin Maiduguri da ma'aikatan lura da ayyukan cin kai da raya al'umma suka shirya don kyautar zangantaka tsakanin hukumomin tsaro da kuma hukumomin da ke ba da agaji a wannan shiya. Shugaba Muhammadu Buhari wanda babban ministan tsaron kasar Major General Bashir Magashin ne ya wakilta. Shugaba Buhari ya ce sun shirya wannan taron ne don kara kyautar zangantaka tsakanin jami'an soja da kuma hukumomin da ke ba da agajin gaggawa a wannan yanki na shirarren masu gabacin Najeriya.
The relationship between humanitarian and security actors responding to the humanitarian crisis is always tense with mistrust and misunderstanding.
Ya ce dangantaka tsakanin jami'an tsaro da kuma hukumomin da ke ba da agaji bai cika yin daɗi ba saboda rashin yarda da kuma rashin fahimtar juna da suke fama da shi.
In the northeast of Nigeria, the tension between the civil society organization and that of security agency deteriorated into a full-blown impasse this year.
In Kaduna shi a arewa maso gabashin Najeriya, wannan kungiyoyi masu zaman kansu da kuma jami'an tsaro ya ƙara tsami ne cikin wannan shekara. Na gani muka gina dace mu kira wannan taro don fahimtar kowane bangare a cewa shugaba Muhammadu Buhari wanda ne son tsaron ƙasar ne ya zama Bashir Magashi ya wakilta. Hajiya Sadiya Umar Faruk dai ita ta ce ministan ma'aikatan lura da ayyukan jin kai da raya al'umma.
It is apparent that where civil security relations are poorly managed, humanitarian action may inadvertently compound other security problems.
Kusa duk inda bakin dangantaka tsakanin al'umma da kuma jami'an tsaro ba, batun jin kai da raya al'umma sai sake haifar da wani rashin tsaron ne. Don haka ya zama dole a aiki tare don a gane taimaka al'umma da suka samu kansu cikin wannan yanayi. Shi ma shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya na Najeriya, Mr. Edward Kallon, ya tabo batun yanayi da al'umma suka samu kansu cikin musamman ma a Najeriya sakamakon wannan rigingimu ne za ka ci gaba da gudana a wasu yankunan.
One of the largest humanitarian crises globally, with over 7 million people still in need of humanitarian assistance. Over the past 10 years, over 35,000 people have lost their lives
in this crisis. Wannan batun na matsalan cin kai da raya al'umma da ke shirin arewa maso gabashin Najeriya shine mafi girma a duniya baki daya. A yanzu haka akwai mutane fiye da miliyan 7 da ke buƙatar jin kan agaji, kuma a cikin shekaru 10 da suka gabata fiye da mutane 35,000 ne suka rasa rayukansu, kuma daga cikinsu 14,000 fararen hula ne. Ya ce akwai wasu ma'aikatan agaji guda 10 da suka rasa rayukansu wanda kuma dukkaninsu 'yan Najeriya ne sakamakon wannan hadari da yan ƙungiyar Boko Haram kankan kan jama'a, yayin da wasu ma'aikatan agajin guda 6 har yanzu suna nan a hannun waɗannan mahara. Mr. Kallon ya ce a lallai lokacin da mun shi kokarin tabbatar da cewa mun inganta yadda za mu samar da jin kai da tallafa al'umma, yanzu haka ana da kiyasin mutum miliyan 1,200,000 wanda agajin jin kai bai kai gare su ba. Shi ko gwamnan jihar Borno Professor Babagana na Umaru Zulumi ya ce babu wata gwamnati sun ya kamata za ta kyale mutane haka kawai su shigo suna ayyukansu ba tare da sanin su wane ne ba.
What we need is that we must to know who is coming to our own state, be it a federal agency, be it an international organization or national organization, must be known to the government of Borno State.
Ya ce abin da muke bukata a nan shi ne dole ne mu san su wane suke shigowa jihar mu, ko daga gwamnatin tarayya ko kungiyoyin masu zaman kansu na kasa da kasa ko kuma kungiyoyin cikin gida. Dole ne gwamnatin jihar Borno ta san da zaman su. Dole ne mu san me suke yi, wa suke wa aiki, kuma ayyukan me suke yi. Abu na daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.